da yake jawabi a wurin taron na shugabannin gwamnatocin kasashen gabar tekun Gini. Mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya mai da hankali akan batutuwan da suka shafi tsaro da haɗin kai.
Renew our commitment to making the Gulf of Guinea Commission.
Bari mu sabunta kokarinmu wajen sake inganta kuzarin hukumar gudanarwar gabar tekun Gini don zamantowa abokin tafiya a dukkanin kokarinmu a matakin ƙasa, shiya ko ƙasa da ƙasa don tabbatar da samun tsaro, zaman lafiya da ci gaba mai dorewa ga ƙasashenmu. Jama'ar mu da sauran masu ruwa da tsaki a wannan shiya.
And sustainable development for our countries, our peoples and other stakeholders in the region.
Yanzu dai Najeriya ce ta karbi jagorancin hukumar kasashen tekun Ginin daga Jamhuriyar Gini. Masu magana ɗaya bayan ɗaya dai sun yi ta nanata batutuwan tsaro a wannan taro da kasashe takwas ke halarta. Manjo General Babagana Mangono shine mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro.
Nigeria has continued to develop the capacity of its armed forces, particularly the Navy.
Nigeria za ta ci gaba da kambaba karfin sojojinta musamman ma mayakan ruwa don tunkarar duk wani kalubalen tsaro. Yanzu haka ana ƙara bunƙasa karfin sintirin sojin ruwan Najeriya a gabar tekun Gini don tabbatar da tsaro a wannan teku.
Within the domain as well as in the Gulf of Guinea.
Babbar sakatariyar hukumar gudanarwar tekun Gini, uwar gida Adenike Ugonka, ta nemi haɗin kan ƙasashen da ke cikin wannan ƙungiya. Muna kira gare ku ba wai kaɗai ga goyon bayanku ba don baiwa sakatariyar wannan hukuma aiwata da kyawun manufofinta, amma za mu so ku cika alƙawuranku na ba da kuɗaɗen karo-karo da ka iya raya wannan hukuma. Kasashen na gabar tekun Gini a halin yanzu suna tsara wani shirin tsaro a wannan teku. A bayanan dai an shigo da kasar Ghana cikin wannan hadaka. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.